أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba khawatirul Qur'aniyya yau muna 26 ko 25 ga watan Jumadal Ula hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 2446 wanda dai da 27 ga watan 11 2024 sati wancan wanda ya wuce muna farkon suratul Anfal mun karanta aya ta 1 zuwa ta 2 yau insha Allah zamu tashi aya ta 5 insha Allah na'am tabarakar karam
mutum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kama akhrajaka rabbuka min بيتك بالحق وإن فريقا وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
نعم الله سبحانه وتعالى كتوى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق kamba idan mun manta ba muna magana akan al-anfal kenan wanda yake shine matashiya na ita wannan sura shine irin ganima da ake samu lokacin da aka yi jihadi fi sabilillah to Allah subhanahu wataala sai yake mana bayanin cewa yanda aka huta musamman ana magana akan yakin badar wanda yake shine yaki na farko na addini wanda kuma shi yasa ma a lokacin Allah subhanahu wataala yayi bayani akan abin da ya shahi al-anfal shine al-ganaim shine sai Allah ya ce kama akhrajaka rabbuka min baitika kama yanda Allah ubangijinka ya fitar da kai daga gidanka bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun wasu daga cikin mu'minai basu so hakan ba kiran ma'ana an ce za a je a samo ganima sai aka samu dan turjiya aka samu yaki duk da cewa yakin ba babban yaki bane to wasu sai suke ganin cewa a'a ai asali ba a fito dan yaki ba an fito ne dan a kare wata dukiya ta Qurayshawa wanda Abu Sufyan ya fito da ita daga Sham saboda kasuwanci kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce yanda suka kore mu daga gida suka amshi dukiyoyin mu a Makka suka amshi shagonan mu suka amshi gidajen mu to mu ba yanzu bari mu je murama to shine aka huta to sai Allah subhanahu wataala ya sanya kuma sai abun ya juya abinda bai tsammaji ba shine jihadi yaki sai yaki ya faru a wannan lokaci shine ma'ana wa inna fariqan min almu'minina lakarihun kenan ba diga daga cikin su ba fariq wasu bangare yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana suna jayayya kenan ana sa'insa akan magana ta gaskiya wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara dole sai ya an bambance tsakanin gaskiya da ƙarya ba'dama tabayyana bayan komai ya bayyana a zahiri gashi tabbas yaki za'ai tunda mutaren Makka da suka ji labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun huto za a kare dukiyar sai suka huto yaki to can ana cikin tahiyya sai suka ji labari cewa Abu Sufyan ya tsira da wannan dukiya ya je Makka yace musu ku dawo to su Abu Jahal sai suke gani idan suka koma kaman sun zubda mutunci ko kuma su ba manya bane kaman ba mazaje bane sai suka ce dole sai an yi yaki sai ya iska manzo Allah sallallahu alaihi wasallam can Madina an yake shi to shine akai wannan yaki a wajen wanuri wanda ake mishi Badar to shine Allah subhanahu wataala ga ta bada ma tabayyana ka annama yusaquna ila al-maut sai ga mutane yanda ba sa son wannan kamar ka ja mutun ka ce mai ga mutuwa can zaka ja shi ka tahi da shi yanda zai rikice da yanda zai firgici zai kama shi wahum yanzurun kenan nan Allah yana buga mana misali ka buga misalin yanda mutun yake son rayuwa yanda mutun yake so ya rayu a ce ga mutuwa sai ka kamo shi kana jin shi kuma yana ga mutuwa kuma ya tabbata mutuwar zai sai ka tsawara ba kulluwarka wani irin firgici zai shiga wa id ya'idukumullahu inda ta'ifatay sai kuma Allah yake cewa ku tuna lokacin da Allah yake muku alƙawarin ɗaya daga cikin biyu kenan waɗannan jama'a guda biyu ta'ifatay ga jama'a ta masu imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai ga kuma waɗancan su mushrikai na Makka annaha lakum kenan Allah ya bada labari cewa za su samu nasara wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum ku kuma sai kuke so musamman waɗannan wanda ba sa so ayyaki ba sa so mai wahala ta kasance a gare su kenan shauka kamar kaya idan ya ta cije ka ko kuma ta cake ka zaka dan ji zahi to shi ko yaki akwai wani zahi a tare da shi to sai suke so a samu tubus to shi ko Allah sai kaddara sai an dan yi yaki ko da kadan ne amma kuma nasara nasu sai Allah subhanahu wataala ke cewa yuridullahu Allah sai ya so an yuhiqqal haqqo bi kalimati sai Allah ya so ya tabbatar da gaskiya dan wannan ragacin yaki na horko wanda musulmi suka samu nasara kuma aka kashe manya daga cikin tawagui wanda suke na Makka wa yaqta'a dabiral kafirin kuma Allah ya so ne ya yanke karshen kafirci tunda su ne manyan kenan idan aka kashe su to wannan kafirci ba zai ci gaba ba kullun sai dai ya rika karewa li haqqal haqqo dan Allah ya tabbatar da gaskiya wa yubtila al-batila kuma Allah zai lalata ƙarya damar lalatacciya ce walau karihal mujrimun koda waɗanda suke mujrimai kenan fasiquna ko al-kharijuna an ta'atillah wanda ba sa yin da'ama Allah ga Allah subhanahu wataala ba sa da'a sune mujrimai to Allah madaukakin sarki yace ko suna so ko ba sa so sai Allah ya tabbatar da gaskiya shine addinin musulunci kuma mu yanzu da muke fassara wannan muke ji mun tabbatar da wannan 100% amma a wancan lokaci sai mai imani sai wanda Allah ya sa mishi imani wanda yake na gaske tunda ana cikin duka runduna ta musulunci bata wuce 300 ba da 13 ko zuwa 15 amma Allah subhanahu wataala ya ba su nasara akwai ruwaya daga Abi Hatim qala yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila badr manzo Allah ya huta zuwa yakin badr yake cewa hatta idza kana bi rauha'i sai da ya zamanto a wani wuri wanda ake ce mishi rauha khataba an-nas fa qala sai manzo Allah ya hudu ba sai yake cewa kayfa taraun yanzu menene ra'ayinku sallallahu alaihi wasallam sodiyawa idan zai aikata wani abu wannan shine tsarin shi yanda yake sai ba su shawara sahabbai yace to me kuke gani fa qala abubakar sai abubakar yake cewa ya rasulullahi ballighna annahum bi makani kaza balagna annahum bi makani kaza wa kaza sai abubakar ya ce amma kin Allah an ba mu labari su waɗannan kafirai na Makka suna wuri kaza da kaza kenan wuri ne sananne qala sai yace summa khataba an-nas sai manzo Allah ya hudu wa fa qala yake cewa kaifa taraun manzo Allah ya saki tambayar su ya kuke gani faƙala Umar, sai Umar ya ce mislu qawli Abi Bakr, kamar yadda Abu Bakr ya ce. Kenan har yanzu akwai wani abu da manzo Allah yake so su gaya mishi, kuma akwai manuwarshi tsiran Allah da amincin da tabbata gare shi, waye yake kusa da shi lamba guda shine Abu Bakr. Ta Abu Bakr sai ya bada amsa, manzo Allah shi sai ya sake tambaya, kuma Umar radiyallahu ta'ala mu shi ma sai ya bada amsa irin yanda Abu Bakr ya ce. Yace ya Rasulullah balagana annahu fi makani kaza wa kaza, kenan shi ma haka yace. Summa khataba an-nas, sannan manzo Allah kuma ya sake huduba siran Allah da amincin da tabbata gare shi, faqala sai yace kaifa tarawun, ya jama'a me kuke gani? Faqala Sa'd ibn Mu'az, Sa'd ibn Mu'az yace ya Rasulullah iyyana turid, yace ya makin Allah da mu kake. Wannan sune mutanen Madina kenan al-Ansar sallallahu alaihi wasallama ya san da shi da waɗanda suka zo Qurayshawa, mutanen al-Muhajiruna ƴan Makka da waɗanda suka hijira daga wani wuri, duk tare suke kusan abu guda ya kawo su, amma waɗanda suke ƴan gida kenan sune al-Ansar. To shine Sa'd ibn Mu'az yana daga cikin shugabannin su, sai yace ya makin Allah ina ganin kaman kana nema mu mu ba da amsa. Yace fa wallazi akramaka wa anzala alayka al-kitab, yace na rantse da Allah da ya karrama kai sabko maka da littafi. ولا نكون كالذي قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قائدون. سعد بن معاذ yace wallahi ya makin Allah mu ba za mu hadi ba irin maganar da mutanen annabi Musa suka gaya mishi. Me suka ce mishi? Ayat take bayani cewa wai annabi Musa ka je da ubangijin ka kai yaki, mu ban mayaki yahudawa kenan. Karshe wajen taurin kai da hudin magana ga annabawan Allah da kuma Allah subhanahu wataala. To Sa'd ibn Mu'az yace ya Rasulullah mu ba za mu faɗi haka ba. Kenan manzo Allah yana shakkun cewa yaya ya isko su garin su, sun ba da abubuwa na mamaki, sun ba da gidan zama, yanzu kuma ga yaki ya zo sallallahu alaihi wasallama yake so ya ji ra'ayin su. To su kuma mutane ne masu da'a, idan shugaba ya yi magana shikenan. Sa'd ibn Mu'az yana daga cikin shugabannin su, sai ya ce walakin izhab anta wa rabbuka wa qatila inna ma'akuma muqatilun, sai ya ce da kai da ubangijin ga ku yi yaki, kuma mu ma muna tare da ku za mu yi yaki. Su kuma mutanen annabi Musa suka ce a su babu ruwansu, sai da annabi Musa ya je ya yaki da shi da ubangijin shi. To wannan sai ke tabbatar mana akan cewa lalle ne wannan yaki na Badar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da abin da ya faru ya shawarci sahabban shi, kuma shine Allah ke ba mu labari cewa amruhum shura bainahum, wannan shura wata al'ada ce ko wata sunna ce, wani halaye na musulunci. Ba a so mutum ya zamanto yana buga ya buga gaba ko da a ce shi shugaba ne, abin da ya ga dama yake ko shi ne jagora. A'a, akwai mutane da yawa, akwai mutane masu ra'ayi, ko da wani malami ne zai tambayar ra'ayin wanda suke tare da shi, ɗaliban shi ko kuma waɗanda suke limami ne mamun shi, in ana neman wani cin nasara a wani abu, amma a ce kaza za a yi kaza za a yi, ɗan adam ne zai yi kuskure. To kuma tunawa shi ilimin ne gare shi, malami ne, amma akwai wani ya yi shi tunani wanda kuma bai kai shi a ilimi ba. To shi yasa kullum manzo Allah sai ce musu ya kuka gani, kun ga shi Rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam, kuma wahayi zai zo mishi kai tsaye in yi kuskure daga sama, a ce ba haka ba za a yi kaza za a yi, amma sai ba shi shawara, kuma sai su wadi ra'ayinsu, kuma manzo Allah sai ya yi aiki da yawa daga cikin ra'ayin da ake wadi. To Sa'd ibn Mu'az sai ba manzo Allah kenan amsa akan cewa suna tare da shi 100%. وقال امام مجاهد رحمه الله تعالى يجادلونك في الحق, ده الله سبحانه وتعالى ke mu labari cewa suna jayayya akan abin da ya shahi gaskiya. Yake cewa fil qitali liqa' al mushrikeen, kenan sai yake tantama za a yi yaki ko ba za a yi yaki ba, kuma mi yaya abin zai kasance. Imam Ikrima daga Abdullah bin Abbas yake cewa qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hina faraga min Badr, sai aka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kare Badar, yace alayka bil iri laysa dunaha shay. To shikenan yanzu an ci nasara, an yi kaza an yi kaza, sai aka ce to ya makin Allah kuma wannan fatake da suka dauko kaya to aje musu mana. Fanadahu al Abbas bin Abdul Muttalib wa huwa asir fi wasaqihi, sai al Abbas yana cikin wanda aka kama a yakin, sai ya kiraye shi manzo Allah, wani ce manzo Allah mu iske mana, sai kiraye manzo Allah sai yake cewa innahu la yuslihu laka, yace ya makin Allah ai wannan ba girman ka bane, mana kenan yace ya wuce nan. Qala yace walima walima, qala li anna Allah azza wa jalla inna ma wa'adaka ihda ta'ifatayn, sai al-Abbas yace ya makin Allah tunda Allah alƙawarin da ya maka ɗaya cikin biyu ne kenan ko a samu wannan dukiya ta ƴan Makka ko kuma a samu ganima kenan tunda an samu ganima al-Abbas yana gani shikenan wa qad ataka Allahu ma wa'adak yace kuma Allah ya baka abinda Allah ya alƙawari to wannan shine ma'ana yujadilunaka fil haqqi to Allah subhanahu wa ta'ala sai kaddari cewa su waɗannan sai Allah ya ce wa yuridullahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi kaddara da Allah ya kaddara binene anan dan arabe tsakanin masu imani dan wannan yaki ya bayyana abubuwa da yawa a garin Madina sallallahu alaihi wasallama yana zama da mutane da yawa munafukai ne a shi wasu ma suna kusa da shi kiran Allah da amintala tabbata gare shi ana magana imani su ne a gaba gaba ashe ba da gaske bane da yawa daga cikin su munafukai ne to wannan abun da ya taso sai aka rarrabe kana wahi wa yuridullahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi abu na farko an rabe an gare mutanen kirki an gare waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imani na kirki 100% kana al-ansar kuma an gane su waye ba suke ba da gaske ba kuma abu na biyu sai Allah ya tabbatar da addinin musulunci cewa shine addinin da Allah yake so domin Allah ya ba su nasara Allah ya ce wa inna jundana lahumul ghalibun kenan kullun Allah kuma sai ya ce wal aqibatu lil muttaqin karshe na nasara na masu imani ne kuma Allah ya ce in aka yi yaki rundunonin mu su ne masu cin nasara to wannan yaki yana daga cikin horko-horkon da aka gane cewa wane kaza ne wane imanin shi kaza ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjina mu al-ansar kadiba duk abin da suka yi na ba da gida wallazina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa can da man sun yi abun mamaki su ba da gidansu su ba da masarki su ba al-ansar al-muhajiri wanda manzo Allah ya gama su yace ga abokinka zai ba shi wajen sana'ar shi zai ba shi gidan shi zai ba shi gonar shi to duk abin da suka yi bai kare ba kuma da manzo Allah ya ce musu yaya yaki suka ce ya maki Allah muna tare da kai 100% wannan yana nuna mana cewa lalle imani da Allah subhanahu wataala yana buƙatar jajircewa da kuma sabantawa da kuma albazl shine din ma bazlul nafsi wa imma bazlul mal wa imma bazlul ilmi aw alwaqt duk abin da ka sani musulunci yana buƙatar shi kai mai kudi ne kai mai ilimi ne kai mai ƙarhi ne kai mai wayo ne kai mai menene kai ko mutum mai jajircewa irin mutane masu kuzari su ma duk musulunci yana buƙatar su kowa ai kai irin inda ya kamata ya bada gudunmuwa ta shi to shine wannan Mu'az Sa'ad ibn Mu'az sai yake cewa ki Allah muna tare da kai wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi ma la yace ai huwa yuridu an yajma'a bainakum wa bain ta'ifa Allah ya su ayyaki allati laha shauka wal qital wanda tana da zahi idan an hadu saboda yaki ba kan wasa bane yace wal qital yudhirukum bihim wa yansurukum alaihim amma karshe Allah zai ba ku nasara Allah zai dora ku akan su wa yuzhiru dinahu kuma Allah subhanahu wataala zai bayyana addinin shi tunda aka yakin wannan na Badar sai labari ya yadu akan cewa sallallahu alaihi wasallama ho ya ci nasara akan Qurayshawa na Makka to shikenan kabilu da yawa suka shiga cikin addinin musulunci jama'a wa yarfa kalimatul islam kuma Allah ya so ne yayi haka ne dan ya daga kalmar ta musulunci wa yaj'aluhu ghaliban ala al adyan kuma Allah ya sanya wannan addinin musulunci shine mai rinjaye akan sauran addinai wa huwa a'lamu bi awaqibil umuri kuma Allah subhanahu wataala shine mafi sanin duk abinda ka sani karshe Allah shi ya san shi kenan Allah ya san za a ci nasara Allah ya san wannan hutowar da suke daban ba hutowa bane na iske wannan fataki a hutowa ne na a samu irin abinda Allah subhanahu wataala yayi tanadi shine na nasara ga masu imani da bayyana addinin musulunci da daga kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah da kuma bayyana irin mutanen da addinin ba da gaskiya suke ba da gaskiya suke ba sai malai yace fasarra rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qawli sa'd wa nashatahu zalika lokacin da sa'd ibn mu'az yace wa manzon allah muna tare da kai zamu yaki mun yi imani ba ma gaya maka abinda annabi musa mutanen suka gaya mishi to sallallahu alaihi wasallam yayi horin ciki kware da gaskiya yace kuma wa nashatahu zalika sai manzo Allah ya samu da shadi mana wani karsashi summa qala sai manzo Allah yace siru ala barakatillah manzo Allah sai yace to kutahi akan albarka ubangiji subhanahu wataala وابشروا فان الله قد وعدني احدى الطائفتين كما الله تنك احوار ياكن سيدي موسى البشري يجي الله باني alƙawalin ɗaya daga ciki ko ya zamanto an samu ganima ko kuma ita wancan dukiya za a same ta yace wallahi lakinni al'ana anzuru ila masari'il qaum ko manzo Allah sai yace musu wallahi ya rantsi da Allah dan su tabbatar da cewa zai hudu magana wanda take magana ta gaskiya iya gaskiya yace ina ganin inda su wani za su haɗi mana dukkan huran nan wanda za a kashe manzo Allah yace ina kallon wuraren makwancin su Imam al-Awfi sai ruwaya daga Abdullah bin Abbas irin wannan ruwaya wa kazalika qala Suddi wa Qatada wa Abdurrahman bin Aslam wa ghayr wahid min al-ulama as-salaf wal khalaf to wannan tafsiri ne wanda yake na malamai kusan diyawa daga cikin malamai haka suka fassara kana ihda ta'ifatayn ko a samu ganima ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari wannan dukiya za a same ta sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa li fiqal haqa ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اقرشه شي kuma aya tana nuna wani akan cewa idan Allah zai bada nasara to ba bukatar wai sai wani ya yarda musamman mujrimai kuma Allah zai iya bada nasara nasara ta mamaki ga masu imani da addinin shi dan abakanta musu rai dan Allah ya musu azaba tun nan duniya kahin azabar za ta zama wata ta lahira wala nuziqannahum azabal adna duna azabil akhira anan duniya Allah zai walakatar da su Allah zai sa ya amshe musu nasara Allah ya hana su cin nasara Allah ya hana su komi ga azaba anan duniya kuma gobe kiyama Allah zai musu azaba dalilin bujiramci babu ijrami wanda ya wuce mutumin da zai yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman irin su Abu Jahl irin aika da suka yi kuma a wannan yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari suka mutu inda ya bada labari cewa wuri kaza na wani zai hadi wuri kaza wani zai hadi kuma haka ta abu kuma manzo Allah ya zo yake musu magana a kabari hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan manzo Allah yace kun samu abinda aka muku wannan alƙawari gaskiya ne sai suka shiru su Abubakar da sauran sahabbai suka tayi maki Allah yaya kake ma matattu magana manzo Allah yace basihiku ba ku fi su ji ba suna jin abinda nake gaya musu tunda manzo Allah ya ba su labari cewa ku zo ku yi musulunci za ku samu nasara ku zo ku yi musulunci za ku samu shugabanci a duniya haka manzo Allah ya gaya musu sallallahu alaihi wasallam amma suka yake shi har ya bar gari to yanzu ga alƙawari ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace na'am
id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati muqdifin وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم
الله سبحانه وتعالى سيكت شوى إذ تستغيثون ربكم لو قتن دقوك نيمان آجي mana kenan akwai lokacin da aka shiga cikin wani yanayi wanda kun yaki su da yawa wannan ya ci nasara wannan ya ci nasara har yanzu dai ba a kare ba ba a gane ba dai wane ne to a lokacin da aka shiga cikin wata matsala ana ganin cewa mana musulmai da yawa daga ciki an kashe su an yi kaza an yi kaza kuma sai shaydan ya kawo wasu maganganu da ya yada a cikin masu imani to sai ake neman agajin Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake addu'a yake daga hannu har kahwadan shi wannan abun da rida abun da ake dorawa na kahwada yana faduwa Abubakar ya ce mishi ya makin Allah ya isa to aka nemi agajin Allah subhanahu wataala to shine sai Allah ya ce fastajaba lakum Allah ya karba adda manzo Allah da sauran masu imani sai Allah ya ce annimumiddukum bi alfin min almalaika zan muku madadi madadi shine kari zan kara muku akan sojojinku zan kara muku karfi mala'iku dubu guda yace kuma murdifin wanda su ne za su zo kaman dau za su mana dauki za su kamu ku agaji wama ja'alahu Allahu illa bushra Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa Allah bai yi haka ba sai dan albishiri ne ya bada ga masu imani wala tatma'inna bihi qulubukum kuma dan zakatan ku su nutsu an samu firgici an samu rashin nutsuwa, to yanzu Allah ya dauko ya sabko da mala'iku sun yi yaki tare da masu imani, an samu nasara, kenan za a samu albishiri na cin nasara, kuma zuciya za ta nutsu akan cewa an samu nasara. Waman nasru illa min indillah, Allah ya ce babu nasara sai a wajen Allah. Kenan haka ko yau ko gobe kakka nemi nasara a wajen kowa, ta Allah ce shi yake badawa, kuma a wajen shi ake nema. Subhanahu wataala, inna Allah azizun hakim, Allah subhanahu wataala mabuwayi ne, ma'ana kenan abin da ya ga dama yake, fa'alu lima yurid, kuma ya yi ƙarfin kowa subhanahu wataala, ya kuma Allah hakimun ne, Allah hikima gare shi. Daga cikin hikimar shi ne wannan hutowar da aka yi akan cewa ba yaƙi aka yi niyya ba sai aka yi yaƙi, to abubuwa na hikimomin Allah subhanahu wataala diya sai suka bayyana. Malaki lamma kana yawm badr nazara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi wa hum 300 wa nayf, lokacin da za a yakin Badar sai manzo Allah ya kalli rundunar shi, yaga mutare ne 300 da dan idanka sallallahu alaihi wasallam, wa nazara ila mushrikin, sai kalli mushrikai, ya kalli wadannan yaga yawan su sallallahu alaihi wasallam, sai kalli wadancan yace fa izahum alfun wa ziyada, su kuma sun yi 1000 da wani abu. Fastaqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qibla wa alayhi rida'uhu wa izara, manzo Allah sai kalli al-qibla yana addu'a, Allahumma anjizli ma wa'adtani, manzo Allah sai kace ya Allah, Allah ka cika mini abin da ka mun alƙawali, Allahumma intahlika hadhihi al-isaba, ya Allah wannan jama'a in ta mutu, ma'ana kenan wannan 300 da yanka min ahli al-islam sallallahu alaihi wasallam, ya ce fala tu'bad fil ardi abadan, ya Allah ba za a bauta maka ba hal abada. Yanzu kenan inda za a ce a wannan yaƙin Allah ya kaddari aka kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka kashe sauran sahabbai, kenan addinin musulunci duriyar shi ta kare, to shine Allah subhanahu wataala manzo Allah sai yake gaya mishi a cikin addu'a da yake wannan hikima ce, da kuma neman iso a wajen Allah subhanahu wataala. Idan mutum yana addu'a zai iya ba Allah irin siffofin alamun, idan wani ciwo ne yake ji ko wani radadi ne yake ji ko wata wahala ce yake ji, ya ce Allah subhanahu wataala ya kawo mishi dauki, Allah ya kare shi, mana kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-istighasa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta wannan addu'a, yace fa ma zala yastaghisu rabbahu wa yad'uhu hatta saqata rida'a, manzo Allah bai kushe ba yana yi har sai da mana rida'a kin shi ya faɗi, fatahu Abubakar, Abubakar yazo fa akaza rida'ahu, manzo Allah yana addu'a shi Abubakar shi yake dora mishi rida'a, wannan abin da yake dorawa irin na al-hazai banda zanan da yake darmawa shine izari, wannan na sama shine rida'a. To yana yi yana faduwa, Abubakar yana dora mishi sallallahu alaihi wasallama, ya ci gaba da addu'a. To ya kuje gani ana inda a ce akwai laya, ai da duka sai su yi layu, wata kaudabara, wata kibugo, ko kuma layan zana, sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ma ya ɓace, to babu su, addu'a ce ake yi, duk abin da ya same ka duk yanayin da ka shiga babu kamar addu'a, wata laya wani wane duk wannan shirme ne, shirka ce ake yi, abubuwa ne wanda suka zo daga baya, amma babu abin da ya kai kamar ka riƙe Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga Allah ta istasghisuna rabbakum fastajaba lakum, kenan duk kuma wancan abin bakka da tabbas cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya karba ko bai karba ma, kuma balle ma a ce shirka ne kake ga Allah subhanahu wa ta'ala, an rubuta sunan wani aljani, an dumke da wata abu an baka, an sassoka ma wata fata kusosi da wani wane ne an baka karrata, ya an ce ma wannan abin shi zai kare ka, to kaga wannan tsantsan shirka kenan. To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ake roko madaukakin sarki, kuma Allah al-aziz ne, mabuwayi ne, kuma Allah babu abin da ya gagare shi madaukakin sarki, shi yasa kake ganin mutane wani inda wata musiba za ta same shi in ya laluba ya ji babu laye shi sai ya ce na bar ta a gida, kenan yana nihin inda ya zo da ita wannan musiba ba za ta same shi ba. Kaga wannan shine tsantsan shirka, da waye dogara, ya dogara da wannan laya, to shi yasa babu sassamci anan, shirka ne ga Allah subhanahu wataala. Manzo Allah ya mana bayani akan cewa man ta'allaka shay'an wukila ilayhi, in karata wani abu koma menene to sai Allah ya wakkala imaninka da cin nasaranka akan wannan abin da karata, in wani kaho ne, in wata in wani menene icce ne, wani rubutu ne ko qur'ani ne ka rubuta, in ma da in menene kai, sai Allah ya dauki imaninka ya dora ma wannan abin sai ya barka da shi, kai kuma babu zancen cin nasara. To sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shiga tsanani addu'a yi, kuma a gazwatu ahzab shi ma haka sallallahu alaihi wasallama, lokacin da ake ce musu mutane sun taru, innan nasu qarjama ulakum fakhshawhum, munafiqai sai suke cewa sun yawa, mutane sun yawa, ya bakin Allah fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wannan ita ce babba adda da mutum yake da ya shiga cikin wata musiba, amma duk wani abu na kariya babu abin da zai kare ka in ba Allah ba subhanahu wataala. To sallallahu alaihi wasallam adda yake har sai Abubakar da sauran suna ganin manzo Allah kamar ya cika naci. To wannan kuma sai zama tana daga cikin sunna, idan mutum yana adda so ake zama dan kwawa kana ce kada zaman to kai so dai kai so bi sai ka ce ko Allah ya bai karba maka ba, ko Allah bai kula da kai ba, ko Allah bai kaza da kai ba, so ake kowane lokaci saboda adda ibada ce. Yanda ka san kana sallah ko kana azumi, ita kanta adda da kai ibada ce ta musamman, zaka samu ladanta kuma Allah biya maka bukata, kuma wannan shi ma nurun ala nur. To ya kamata duk mai imani dogara ga Allah subhanahu wataala. To Abubakar sai yake dora ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai nan sai yake cewa ya nabiyallahi kafaka munasharataka rabbak, sai yake cewa maki Allah ma gidda kake ya isa, yace fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak. Abubakar sai yake mana lallashin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yace magiya lalle Allah tabbas zai cika maka alƙawli ya rasulullah. فانزل الله عز وجل سي الله يسبكو ده wannan ayar istasghisuna rabbakum fastajaba lakum, kenan kaman mahallin shahidi ne na ita wannan ayar. To wannan zai nuna maka cewa dukkan wanda ya zama to mai imani babu wanda ya kamata ya nemi agajin shi sai Allah subhanahu wataala. Da yawa mutane suka yi shirka da Allah, mutum zai fadi yace shehu, ko zai wata bukata ya kira wani, kamar yanda akwai ni bidiyo na san kun ganshi, wani yaje kabari waye ke cewa shehu a agaza musu man fetur yayi tsada, wane ne abinci yayi tsada, suna da shugabannin kirki a canza musu, shehu yana kabari wa yazo jikin raga, wata raga haka shake shehu daman ku saba mana, ku kuke mana, ya kamata ku sake mana kadi ba ga tsantsan shirka, ko babu wanda suka cuci mutane a wannan bangaren kamar sufiya wanda suke sama mutane roƙon kabari zuwa wajen tabarruki wajen wani kabari, a ce wannan shehi ne ko wani wali ne ya haska wai dun roko he dai ka je wajen shi kuma ka samu wani dan kudi ka aje, wa yake daukan kudin? Wannan masu kula da raga wannan sana'a ce, kasuwanci ne. Mutum ya tashi je wani kabarin shehi ziyara, in yaje bai zuwa hannu goma, in ka je hannu goma ba su barin ka shiga, dole sai ka je da wasu makudai, in ka bada sai ka shiga ciki, in kuma shehu yana da rai ma in kaga an shafa ma kai, to kai ma ka shafa mushi wani abu, in ba haka ba ba kai ba shi, kaga kasuwanci ne ko wannan ne na addini. To waɗannan su suka cutar da mutane. Yanzu ka diba a irin wannan yanayi da muke ne yanzu, yanda ilimi ya yi faɗi, sauraro da ilimi na gani ga abubuwa, ilimi ya ci gaba, amma har yanzu akwai mutanen da suke zuwa jikin kabari su ce shehu kai ne zaka mana, daman ka saba mana, to ina Allah yake subhanahu wataala. To kaga yanzu wannan ya za a samu nasara, to wallahi duk in shekara miliyan za a yi, man yana tsada, he dai ƙara tsada, daman man nawa na Allah ne, Allah ne ya fitar da kayan shi, kuma Allah shi yake kawo rahama. To ka diba dauloli ƙasashe masu tauhidi irin Saudiya, ka diba inda mutane suke morewa, isansu ba komai ba ne, kayan banza ne, ruwa ma shi tsada, amma ka ga nan ana shirka da Allah, ina shehun nan suke sa mutane jin daɗi mana, sai dai wahala. Duk mutumin da zai zama bai kiran kowa sai wurin Allah, to wallahi wahala ke tare da shi, wahala ce iya tun nan duniya, kuma gobe kiyama wallahi heta heta nan duniya. Allah ya kare mu saboda tsantsan shirka da Allah. Ba kiran kowa sai Allah, ba neman agajin kowa sai Allah subhanahu wataala. Wannan shine abin da zai sa mutum albarka a rayuwa, albarka abin da yake samu na dukiya ne, ko ƴaƴa ne, ko ilimi ne, ko mabe ne, ko mulki ne, in mutum ya maida lamarin shi zuwa ga Allah, to shi Allah shine zai taimaka mishi, ba wani ba. Allah subhanahu wataala ya mu dace. To kaga anan sai Allah subhanahu wataala ke ba mu labari cewa ma'aiki tsiran Allah da aminci Allah tabbata a gare shi sai addu'a. Kaga da cewa Allah yace inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifi, kai tsaye sai Allah ya kawo agaji. To haka ake so mai imani, duk abin da ya same ka ka dukufa addu'a zuwa ga Allah subhanahu wataala, lalle tabbas Allah madaukakin sarki zai kawo maka mana agaji. Allah yana jinka, kuma Allah yana kusa da kai. Allah subhanahu wataala shine yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i za da'ani, in mutane suka tambaye ka ni ina, Allah ya ce ka ce ma'aikin Allah ka ce ina nan kusa da su, kina Allah yana kusa da mu da ilimin shi, kuma Allah yana amsa kiran mai kira da'wata da'i za da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi Allah yarshidun, wannan Allah ya ce mu amsa kira shine addu'a. Shi Allah madaukakin sarki lokacin da kake kiran shi ka zama dan kwawa, a lokacin ne kake zamantowa masoyin shi sabanin dan adam, lokacin da kake roƙon shi kana naci sai tsare ka, to Allah ba haka bai subhanahu wataala bayin shi ne rahmat tana tare da mu kuma kohon shi abu da take subhanahu wataala abin da ya rage shine mu yi addu'a Allah subhanahu wataala karba muna to kalmal murdifin shine wasu malamai sai suka Abdullah dan Abbas sai fassara mutatabi'ina kenan Allah zai soko da mala'iku ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ba sa hwasa zawwa sai an ci nasara sai ta kuma wayahtamilu annal murada murdifina lakum ay najada lakum mana kenan kamar wani agaji ne zuwa gare ku kama qala al-awfi an ibn abbas murdifina yaqulu al-madadu kenan kamar wani kari wannan malamai suna fassara so da yawa akan samu wata kalma sai malamai su fassara ta kalmomi daban-daban amma dai babban wanda ke shugaban masu tafsiri shine Abdullah ibn Abbas sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa akan gabatar da magana shi saboda mi yana daga cikin wanda manzo Allah ya musu addu'a Allahumma faqihu fi dini wa 'allimhu tawil haka manzo Allah ya ce ya Allah ka tarar da shi fiqhu a cikin addini ya Allah ka karantar da shi tafsirin alqur'ani shi yasa so da yawa sai ku janci Abdullah ibn Abbas ya ce radiyallahu ta'ala an to kenan ya fassara guda biyu ko a ce suna jere ko a ce a mana sun zo ne dan kari akan dauki aukan malace kama ta qulu anta lirajuli ziduhu kaza wa kaza kamar yadda zaka ce mutun kara mishi to wannan shine kari wa fi riwayatin aw tar wa murfi li sai aka ce qala ba'dhum ala athari ba'd kenan wasu za su zo tana yawa za a jima kuma sai wasu su zo kenan ma'anar da ya kusan daya ne وقال ابن جرير الطبري شكوان باس تفسيري دقا شمك باتا ابن جرير الطبري يكي شوى نزل جبريل بألف من الملائكة سيدة ملائكة جبريل شيني شكوان طوغا الله يسا يسبكو دا ملائكو قدا دبو يتي على ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر عوجان عند منزع الله يكي سكا سبكو ملائكة جبريل شيني جاغورا كمك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وانن idan kuka diba da horko da manzo Allah ya ce me ra'ayinku Abubakar ya magana ko ba haka ba yanzu kuma nan malaika Jibril ya sabko a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma waye yake tare da shi ne Abubakar wannan kusa ce akan ɗan shi'a da suke zagin Abubakar radiyallahu ta'ala an kaga ba addinin gaskiya bane addini ne wanda yake na ƙarya addini ne wanda yake so ya bata sahabban manzo Allah dan mi dan bata addini sahabban nan su ne Allah ya zaba suka ka zamanto abakai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su suka kawo addini kenan aka ce lalatattu ne kuma addini lalatacce ne kenan a ce babu amana basu da amana basu da kaza basu da kaza to shi yasa malamai daga cikin tarihi suke tabbatar da cewa addini na Shi'a Yahudanci ne tsantsa asalin shi suka shiga addinin musulunci dan su lalata musulunci kuma malamai suka ce ba a taba samun wata jama'a ba daga cikin musulmai masu sunan musulunci wanda ke tutar musulunci da su kamar su waɗannan ƴan Shi'a Allah ya kare mu daga sharrin su sunayen Iran a yanzu ya ce wa nazala mika'il fi alfin minal mala'ika mala'ika jibril ya zo da dubu kuma shi ma mala'ika mika'il shi ma sai ya zo da mala'ika dubu kenan samu kusan dubu biyu ya ce an maisaratin nabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai ya zo wajen hagun mala'ika jibril yana wajen dama mika'il yana wajen hagun na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan duka malai na fassara mana ne kalmatu murdifin to wannan sai ya nuna maka cewa ba a tafsirin qur'ani da ka kawai mutum dai ya san larabci ko kakan kakan shi ba larabi ne bai ya fassara qur'ani ko wane ne shi karatu ne ake dole a ce malam wane ya ce malam wane ya ce wanda ake ce an kala kato me yake batar da su kawai a kane ake yanzu wannan murdifin radaf in suka ji wata kalma a Hausa kamar a kunne ta yi daidai da wannan murdifin kawai sai a fassara a ce kaza ake ne shikenan kuma a yi tsayayya cikin bata Allah ya shirya da mu to shi yasa yana buƙatar lokacin da zamu karanta littafin Allah ko ko lokacin da zamu fassara wata kalma ko wata aya muke dan bayyana manganu kadan daga cikin manganun malamai duk da cewa abin yana da yawa amma dan mu samu ƙarfin gwiwa akan cewa lalle tafsirin da muka yi daidai yake da tafsirin magabata amma babu ra'ayi sai kuma malai yace murdifina bi fatahid dali wallahu a'lam kenan murdifin maimakin murdifina wanda dukkan magana da malamai sai malai yace wal mashhuru maru ya ibn abbas qala yace magana wanda ta shahara abinda aka rawaito daga Abdullah ibn Abbas yake cewa amadallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina bi alf min al malaika shine abinda Allah ya kara ma manzo Allah na sojoji mala'iku da mala'ika jibril da yazo mala'iku guda guda har dubu kenan shine ma'ana wannan kalmatu murdifi fa kana jibril fi 500 min al mala'ika wa mika'il fi 500 kenan kun ga wancan ruwaya ta ibn jarir at-tabari yace mala'ika jibril yazo da dubu mika'il yazo da dubu to wannan ruwaya mashhuriya daga abdullah da abbas yace mala'ika jibril yazo da 500 wita kuma mika'il shi ma yazo da 5 kenan da gama sai zama dubu to wannan sai daidai da kenan da hada Allah subhanahu wataala bi alfin min al mala'ika kenan dubu cicci ya cika ba dubu biyu ba to wanda kuma malamai suna haka ne dan mu ida mu ƙara fahimtar ayoyi da Allah subhanahu wataala ke mana bayani kai tsaye akwai ruwaya kuma daga Abdullah dan Abbas qala sai kace baina rajulun min al muslimina yashtaddu fi asr rajulun min al mushrikina amamahu iz sami'a darabatu bi sawti fawqa abun da ke tabbatar da cewa mala'iku sun zo sai da aka kare yaki da aka zo ana hira sai wani daga cikin sabai sai yake cewa ni lokacin da ina yaki sai nake jin wani sauti kuma ina jin karan doki kuma ina jin karan bugo bulala ta doki amma ban san kowa ne bane kuma in ya diba sai ga babu kowa to shine da wannan aya ta sabko sai suka tabbatar da cewa ashe Allah madaukakin sarki shine ya ba su kare na mala'ikun shi subhanahu wataala yake cewa wa sautu faris kuma ina jin karan doki amma idan na diba sai in ga babu doki yaqulu sai yake cewa aqdamu haizu idza nazara ila almushriki amamahu fa kharra mustalqiyan yace sai yazo ga mushriki a gaban shi kafiri kawai sai ga ya fadi kuma shi ba shi ya kashe shi ba to wannan sai nuna cewa Allah subhanahu wataala shine ya ba su nasara da kuma wannan adda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake a tare da su yana ce tsiran Allah da mun talabbata gare shi sai Allah ya ce ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum Allah albushri ne yake kuma da ya bada nutsuwa ga mai imani wa man nasr illa min indillahi inna Allaha azizun hakim babu nasara sai ga Allah subhanahu wataala nasara a wajen Allah take kenan duk abin da kake kaga nan sallallahu alaihi wasallam an zo don yaki nasara ake so ya roki Allah subhanahu wataala to kai ma a rayuwarka ne da gobe lahiya kake so a wani kasuwanci ne kake yi wata sana'a ce kake imami ne kake yi babu abin da ya dace kaman ka maida lamarin ka zuwa ga Allah subhanahu wataala ka roki Allah da zuciya guda da ikhlasi ka rika tashi dare ka rika yin sadaka kana tawassuli kana karanta alqur'ani biyya ga iyaye sanin haƙin makwabtaka akwai ayyuka da mutum zai yi yawa sai ya tawassuli da shi dan Allah karbi addashi to shine sai Allah subhanahu wataala da yake wa man nasru illa min indillah mala yace biduni zalika wa lihaza qala ta'ala wa man nasru illa min indillah a wata ayar sai Allah yake babu nasara a wajen kowa sai a wajen Allah shi kadai yace zalika walau yasha Allah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dhum bi ba'd a wata ayar sai Allah wa tilkal ayyamu dawluha bainan nas wannan sai nuna maka cewa kullun abu a matsayin ka na mai imani kakkasa kullum wani tsari zai tahi daidai kuma haƙiya musa'a bai yiwa kullum ana samun juyi wa tilkal ayyamu Allah yake cewa kenan yau in an ji shine abinda bahaushe yake cewa wata rana a sha zuma wata rana a sha madaci duk mutumin da zai tunanin rayuwar shi akan bagiri guda ko kuma wani yanayi daban ko kuma ka shiga cikin wahala kawai sai ka ce ai mu shikenan ai mu duniya mun zo raki a mun kaza mutum ya kasalance ya ragwance to wannan baya daga cikin imani Allah subhanahu wataala yakan juya daga dadi zuwa wahala daga wahala zuwa dadi daga karamci kaga mutum ya girma shine masu magana suka ce iza tamma shay'un bada naqsu taraqqabu zawala iza qila tamma duk abin da ya zamanto ya kai kololuwa zai kasa to su wannan kafirawa da sauransu a lokacin sun musguna ma addinin musulunci sun yi abin da suka dama mulkin su ya kai kololuwa abin da suka dama ake yi to shikenan Allah sai ya sare su to ga shi ma musulunci lokacin da ya samu mana cin nasara daulolin musulunci suka fadada diyawa daga cikin daulolin an shigar da su cikin musulunci sai musulman shiga shiga wuri yayi sai kuma su ma Allah ya sare su kenan yanzu ma kuma idan ana neman wani cin nasara ana neman wata bukata ta zamanto mai kyau ana neman galaba a wajen Allah subhanahu wataala neman cin nasara dole sai an koma wajen Allah subhanahu wataala amma wasu abubuwa irin na wani diplomasiya na duniya da abubuwa na duk zaman da za a yi in dai ba koma zuwa ga Allah ba in dai al'ummar musulmi ne ba sa samun cin nasara ya zamanto su ne suke da azzafaru a duniya dole sai an koma wa Allah da kuma manzon shi siran Allah da mun tabbata gare shi Allah sai kita walaqad atayna Musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alquruna ula basair annabi Musa haka shi ma Allah ya bashi nasara Allah ya halaka fir'auna ya halaka duk wani wanda ke tare da shi duk wani mai karfin mulki sai Allah halaka shi sai aka ba annabi Musa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manyan manyan sabu jahal da sauran su su utuba su bin rabi'a utuba bin wane ne Allah sai ya kashe su wanda kuma su ne suke musguna ma addinin musulunci sai Allah ke cewa qatiluhum yu'azzibuhum Allah bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin Allah ne sai ya ce ku yake su waɗanda suke sun bar addinin Allah da mushrikai da yahudawa da nasarawa Allah ya ce idan kuka yake su Allah zai ba ku nasara wa yansurukum alaihim kuma ya ce wa yashfi sudur qaumin mu'minin wannan shine kusan mahallin shahid kenan wala tatma'inna bihi qulubukum Allah zai yaye wani bakin ciki da yake tare da masu imani an kore su daga gidansu an amshe dukiya an amshe kaza yanzu Allah ya kawo waraka malam sai yake cewa walihaza kana alqatlu sanadid quraish bi aidi adaihi Allah sai su kaddari waɗannan manya-manyan makka irin su Abu Jahal su Utuba bin Rabi'a sai kasance kashe su a hannun waɗanda suka azabtar da su kenan Allah subhanahu wataala kamar ya bada ramuwa ne a gare su yace an kalahum wa ashfa li suduri hizbul iman sai zaman to wannan kamar wata waraka ne kowa sai rika tuna Abu Jahal shine wanda yake zuwa ya shanya masu imani a rana Abu Sadusi shine wanda ya kashe Ammar uwa Ammar bin Yasir shi Yasir kin ya kashe shi ma Yasir kin saboda me dole sai sun ce Hubal mana lata da uzza abun bauta ne a hili yake cika musu mashi sai gashi an kashe shi a hilin yaki da wanda suke musu azaba da wanda suka kore su daga gari da wanda suka musu kaza sai Allah ya sanya waɗannan wanda aka kora su ne suka zo suka yi abin da hannunsu to shine malam ya ce wa ashfa li suduri hizbul iman sai zamanto wannan tawaga ta masu imani Allah ya yaye musu ya warkar musu da wani abu wanda ke zuciyarsu yace wa qatala wa qutila abu jahl a wannan yakin Abu Jahl aka kashe shi fi ma'arakat qital ashadda ihana yace kashe shin da aka yi ma kisa ne na walakanci saboda Allah ya walakantar da shi tun nan duniya kafin kuma abin da ke jira shi na gobe kiyama yace ala firashihi bi qari'ati aw sa'iqatin aw nahwihi inda Allah ya ga dama da Allah sai kashe shi a can gidan shi ko a mushi wata tsawa ko Allah ya kawo mushi wata azaba tunda ya dami manzo Allah da sauran masu imani amma sai Allah ya kyale shi mutuwar shi ya zama to a hannun masu imani kenan sai kowa ya ji dadi kamar yadda Allah da ya halaka fir'aun sai Allah ya bar gawat saboda duk masu imani wanda su tarar annabi Musa su gan shi da ido irin azabu da fir'aun ya musu da irin karfin mulki shi da wane ne inda za a ce Allah ya tahi da shi a cikin ruwa to sai an samu masu shakku cewa kai fir'aun ne bai mutu ba ya dai koma wata duniya to Allah ya fali yawmun najika bi badalika litakuna liman khalfaka aya za mu barka a yanzu kana dan za a ganka dan ka zamanto aya to haka Allah sai zamanto shi wannan Abu Jahal mutuwar shi a fagen yaki kuma a hannu wanda ya kora kaga karkace karkar taskanci ken inna Allahu azizun hakim mala yace ai lahul izzatu wali rasulihi walil mu'minina bihima fid dunya wal akhirah Allah subhanahu wa ta'ala da yace inna Allahu azizun hakim ai kenan izza ta Allah ce ta manzon Allah ce ta masu imani kaga wannan uku babu wani mai izza babu wani mai buwaya babu wani mai daraja kololuwa wanda ya kai Allah ya kai manzon Allah ya kai masu imani duk abin da ya kasa da wannan to karshe ne wajen rashin daraja kenan kana so ka zamanto masu daraja ka zamanto daga cikin masu imani kuma idan izza kake nema al izzatu lillahi kenan ta Allah ce subhanahu wataala kada ka je ka rika wani kame-kame kuma Allah zai ba su wannan buwaya a nan duniya kuma gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai ba su wannan buwaya kuma Allah sai ya ce hakimun inna Allah azizun hakim mala da fi ma shara'ahu a wannan shari'a ta mu ta addinin musulunci idan kuka diwa za ku ga akwai hikima Allah subhanahu wataala yace min qitalil kuffari ma al qudrati ala damarihim Allah ya bada dama a yaki kafirai kuma duk da cewa Allah yana da dama ya ga dama ya halaka su kamar yadda ya halaka Adawa aka halaka Samudawa ko da iska ko da wata guguwa to Allah idan ya ga dama waɗannan Qurayshawa da sai ya kashe su amma sai Allah ya kare su saboda wata hikima yace wa imhalahum bihaulihi wa quwwatihi subhanahu wa ta'ala, Allah sai ya musu talala mai kamar sake. Lokacin da suke Makka sun kori masu imani, suna ganin gari nasu ne, suna abin da suka dama, sai suke ganin ma cewa kamar su suke halittawa, su suke rayawa. To shi kuma Allah ya musu talala ne ba kamar sake, dan Allah ya kama su da zunubi dumu-dumu, su kara azaba bisa azaba, Allah ya kama su da hujja. To Allah sai ya zamanto ya sanya kadariyar su karshen rayuwar su ba ma a Makka bane, can Badar, kuma a can aka binne su, a can aka watsa su, aka jewa su cikin rijiya, dan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wata hikima. Shine ma'ana inna Allah azizun hakim, lalle Allah subhanahu wataala mabuwayi ne kuma Allah mai hikima ne. Na'am, akwai sauran lokaci. Bismillah.
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد الإقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
نعم. الله سبحانه وتعالى سيك تشوى إذ يغشيكم النعاس أمنة قتنا لوكا تشند جنجئي يكي كاموك kana idan kaga mutum a fagen yaki duk da furgicin da yake ciki za ya kashe shi a kowane lokaci kuma yake gengedi, to ka san cewa akwai taimakon Allah subhanahu wataala. Allah ya ce amanatan min, kenan wani aman ne, wani jin dadi ne, wata nutsuwa ne Allah subhanahu wataala ya sauko musu ta musamman. Yace kuma wayunazzilu alaykum minas samaa'i ma'a, sai kuma Allah ya sauko da ruwa, kenan koda jiki yayi zahi za a dan yayyafa mashi ruwa yanda zai sanyi. Kuma yace li yutahhirakum bihi, dan Allah ya tsarkake ku koda wani akwai dan jini-jini, sai ayi wanka, Allah ya wanke komai, sai su zama tsatsatattu. Allah subhanahu wataala ya niyya ya karrama su, Allah ya niyya ya ba su wani matsayi wanda yake na musamman. Wa yuzhibu ankum rijza ash-shaytan, kuma Allah ya tahi muku da duk wata dauda ta shaytani war take tare da ku in tana nan. Wal yarbita ala qulubikum, kuma Allah ya tarme zukatan ku, kenan a samu ku karhin gwiwa. Dan idan ana yaki, dan mutum ya sare shi kenan, an ci shi a yaki 50 cikin 100, yanzu kuma abin da ya rage 50 cikin 100 ne ya rage. Wa yusabbita bihi al-aqdam, kuma Allah subhanahu wataala ya sa kafafuwa su tsaya. Dan misali in a ce rairayi ne babu ruwa, to idan mutum ya taka kafa za ta yi nutsewa, kenan tahiyya za ta yi wahala. Amma idan Allah ya yi ruwa, sai rairayi ya daddabe haka, sai su ji dadin tahiyya. To duka Allah subhanahu wataala ya hayya musu, ya shirya musu wuri ne don su ci nasara a wannan yaki. Idh yuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum, kuma Allah subhanahu wataala bayan ya aiko da wannan mala'iku guda dubu, sai kuma Allah ya ce ina tare da ku, fasabbitu allazina amanu, ku tabbatar, ku nutsar da waɗanda suke masu imani. Yace sa'ulqi fi qulubi allazina kafaru ru'ba, su kuma kafirai zan sa musu tsoro. Kana kaga idan mutum ya ji tsoro a fagen yaki, to an ci shi a yaki 50 cikin 100, yanzu kuma 50 cikin 100 ya rage. Sai Allah ya bada misali abinda za a buga, yace fadribu fawqa al-anaq, ku riga bugon sama wuya nasu. Yace kuma wadribu minhum kullu banan, kuma sai ku riga bugon hannun. Kenan hannun, idan an bugi hannu ba zai rike mashi ba, irin ko kuma takobi yaki na da. Sai Allah ya ce zalika bi annahum shaqullaha wa rasula, ai yake su ne dan ba a san su, ko dan ba a kaza, ko dan ana bakin ciki da su, a'a. Allah ya ce za a yi wannan ne saboda sun kangare ma Allah da manzon shi. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب duk wanda ya kangare mu ya bar hanyar Allah da manzon shi to Allah mai tsananin hukuma ne to kaga kenan wannan kamu da Allah ya yi musu dalilin sun bar Allah da manzon shi zalikum Allah ya ce kuma kun ga ku ko kuma haka fa zuqul azaba suka hore za a ce ku dandane azaba wa annal likafirin azaban nar lalle wadanda suke kafire ne Allah zai gama su da azaban wuta malaka yazkuru yuzakkiruhum Allah ta'ala bima an'ama bihi alaihim min ilqa'in nu'as alaihim amanatan Allah yana ma sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu imani Allah yana tuna musu ku tuna ni'imar Allah da duk abinda zai kai mutun zuwa ga godiya ka rika tuna ni'imar Allah a gare ka Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza to zai sa ka gode mu Allah yace min khawfihim alladhi hasala lahum kuma Allah sai ya zamanto ya sa musu aman akan tsoro da ya same su min kasarata aduwuhim wa qillati adadihim lokacin da suka jiba sai ga kafirai 2000 da wani abu sai suka ga su kuma 300 da wani abu to sai tsoro ya shige su to Allah sai ya kawo mana rashin tsoro a tare da su malaka kazalika fa'ala ta'ala bihim yawm uhud haka a yakin uhud ma Allah ya sake musu kama qala ta'ala thumma anzala alaykum min ba'di ghammi amana nu'asan kenan bayan kun ji tsoro bayan abubuwan da ya same ku ya same ku to shikenan Allah sai kawo gilgiji aka yi ruwa kuma Allah sai kawo nutsuwa ya sa musu wannan kuma abin da yake na taimako da Allah subhanahu wa ta'ala ga masu imani sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha sai yake cewa kuntum mimman asabahu an-nu'as yawm Uhud yace wallahi ni ina cikin a ranar Uhud wanda wannan gingidi ya same su to kaga kenan yace wala qad saqata sayfi min yadi miraran yace takobi na ma a hannu su da yawa sai fadi sai dauko shi to wannan sai nuna maka cewa lalle sun shiga cikin wani yanayi wanda ke na jin daɗi yanayi wanda ke na nutsuwa duk da cewa ana fayan yaƙi me ya kai su ga wannan biyayya ga Allah ga manzon shi su ko kahure sallallahu alaihi wasallam su ko kahure abin da ya kai su zuwa ga wannan a yaƙe su a bugi wuya a bugi hannu zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasula sun sa'a ma Allah da manzon shi to nan masu imani akwai darasi babba da duk wanda ke mai imani ne kada ka sake ka kasance cikin masu sa'a ma Allah da manzon shi dan akwai azaba za ta iya samun mutum a nan duniya Allah ya kiyaye kuma gobe kiyama ya kamata mu zama masu da'a masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga Allah subhanahu wataala wannan shine addini wanda Allah yake so kuma mutum zai samu ladan da Allah zai ba duk mai aiki Allah subhanahu wataala sai mu dace Allah ya samu daga cikin bayi na gari da fata mun da muke daidai wanda ke daidai ne Allah tara mu cikin ladan gaba daya wanda ke da kusuri ne Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum.